الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 24 ga watan Zulhijja shekara ta 2435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan goma shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata tunda an ce ka ciyar da iyalinka ai ya kamata ka fahimci su kadai za su yi abinci tunda an ce ka ciyar da iyalinka baka da hali an baka kenan ba maganar kai a wari ka daga ciki hadisin da sahabin da ya auka ma iyalinsa akan ganganci a cikin yini na Ramadan wanda ya gabata a darasin mu na jiya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farko ya tambaye shi kana da ikon dan tabawa ya ce a'a aka sauko mataki na biyu zaka iya azumtar wata biyu a jere ya ce a'a sannan aka zo mataki na uku zaka iya ciyar da miskini 60 ya ce a'a manzo Allah ya ce koma zauna zuwa jimawa aka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani katon sango cike da dabino manzo Allah ya dauka ya bashi ya ce masa ciyar da iyali je ka ciyar da shi ma'ana je ka kai kafara da shi ka ciyar da mabukata shine sai ya ce ala afqara minni ya ce ya rasulullahi wanda ya fi ni talauci zan ba sai ya ce rantsuwa nake maka ga ubangijin da ya halicce ni ya rasulullahi ma baina labataiha ahlu baitin afqara min ahli baiti tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta yace ya rasulullahi ban san da wasu masu gida wanda suka fi dan gidana talauci maza Allah ya kirkire ta dariya sai da wato hakuransa wanda ake kira Hira suka bayyana saboda abin ya bashi mamaki ya kayatar da shi a farko bawon Allah nan ya zo a firgice hankalinsa a tashi yana ganin ya hallaka amma a ƙarshe gashi ya amuntu har ma kwaɗai yake a ɗau wannan abinci wanda aka yi masa sadaka yi kafara da shi kwaɗai yake shi a bashi manzo Allah ya ce adiyinku ahlak ɗau ka je ka ciyar da iyalinka to ana ya riga ya zama mallakar shi kuma an ce ya ciyar da iyalin shi kenan ba za ka ware shi daga ciki ba tunda shi ma mabukaci ne inda mawadaci ne to da ba zai bukaci ba cewa wannan abinci har shi a bashi shi a matsayin kyauta domin ya je ya ciyar da iyalinsa. Don haka ba za ka ware shi daga ciki ba. Na'am. Bayani ya gabata, sallar wallaha abu ce wadda take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dalilai sun wuce a lissafa. Karancin ta dai raka'a biyu. Dalili akan haka hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da yake cewa ba dadi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mun gargadi game da abubuwa guda uku, cewa inna ce akan su kada na yi sakaki. Abu na farko shine yake cewa yin wuturi kafin na kwanta, wanda bayani ya gabata Abu Huraira Allah ya kara masa yadda galibi a cikin daransa yana muraja'ar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana muzakara hadisa. To idan ya ja dare, idan ya kwanta baya iya tashi, sai gab da ke towa alfajir, lokacin kwa lokacin wuturi ya wuce. To shine da ya kai kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya nuna masa cewa kafin ya kwanta to yayi kokarin yin wuturinsa. Don haka wannan shine dalilin da malamai suka ce duk mutumin da ya tabbata ba zai farka ba sai bayan ketowa alfajir, to wannan baya dacewa ya kwanta ba tare da ya gabatar da shafa'i da wuturi ba. Amma in ka tabbata zaka farka kafin ketowa alfajir, to abinda ake bukata ka jinkirta shafa'i da wuturi ka kai shi karshen dare, domin karshen dare shine lokaci fiyayye, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Lokaci ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke saukowa da zuwa samar duniya ya ma kansa kirari. Ubangiji ta'ala sai ya ce, wa yake neman gafara na gafarta masa, wa yake neman arziki na azurta shi, wa yake da wata bukata na biya masa, Ubangiji ta'ala ba zai bushe ba yana fadar haka har sai alfajir ya keto, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasiya ta biyu shine manzon Allah ya ce masa, kanaci yin azumi uku a kowane wata, yin azumi uku a kowane wata, domin duk mutumin da yake azumi uku a kowane wata idan aka hada da wata na Ramadan tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba, saboda ka'ida man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, duk dai idan kai Allah zai linka maka shi goma. Kaga kenan a kowane wata in kai azumi uku to tamkar ka kwashe watan gaba dai kana azumi, idan an hada da na Ramadan tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba. Wasiya ta uku manzo Allah ya ce masa, wato shine kanaci yin raka'a biyu a lokacin wallaha, yin raka'a biyu a lokacin wallaha. To wannan shine dalilin da yake nuna karancin sallah ta wallaha raka'a biyu, amma gayyata shine raka'a takwas, kamar yadda yake cikin sahihul bukhari hadisin ummu hani Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa naji gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a shekarar da ya ci Makka da yaki, na tarar da yar Fatima ta sha makance shi da wani mayafi shi ko yana wanka, da nayi sallama da karba sallama sai yake cewa wake sallama, sai aka ce masa ummu hani, manzon Allah sai ya ce marhaban bi ummu hani, bi ummi hani, manzon Allah ya ce lale da ummu hani. Ummu hani take cewa lokacin da ya gama wanka a lokacin wallaha ne manzon Allah da ya fito sai da yin raka'a takwas. Wannan hadisi shine malamai suka ce dalili akan gaya ta sallar wallaha shine raka'a takwas. Dadin fa'ida, lokacin da ya dace a yi sallar wallaha shine lokacin da rana ta fara gumi, lokacin da rana ta fara gumi to a lokacin nan aka fi son yin ta, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul awabin hina tarmidul fisal, sallah ta masu matukar komawa ga ubangijinsu da tuba. Manzon Allah yace lokacin da wato gumin rana, ko kuma lokacin da wato ƴaƴan ta buwai suke jin gumi wanda yake na rana, ma'ana lokacin da rana ta fara yin zafi, an gane ku? To a wannan lokaci aka fi sanyin ta, amma farkon lokacin ta shine bayan hudowar rana da kamar misali minti 15, idan rana tana hudowa a karfe 6 zuwa 6 da kwata mutum yana iya yin sallar wallaha. Amma lokacin da aka fusanta shine lokacin da ya fara wannan rana ta fara gumi. Karshen lokacin ta kuma lokacin da rana ta kai tsakiya tana jiran gushewa, to a wannan lokaci shine karshen lokacin ta, wanda kuma baya dacewa ayi nafila a wannan lokaci, kamar yadda hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Uqba ibn Amir, wanda hadisin na cikin wato Sahih al-Bukhari. Kamar a lokacin wallaha? Wai a lokacin wallaha kana buƙatar yin wallaha, idan ka shiga cikin masallaci zaka yi, sai ka yi tahiyyatul masjid zaka yi? A'a, ba sai ka yi tahiyyatul masjid ba. Ita tahiyyatul masjid ana yin ta ga mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama. Amma ka zo masallaci misali kafin sallar asuba, bayan kenan an yi kiran sallah na shigar lokaci, kenan anan akwai mai akan ka, ita ce raka'atul fajr. To ba sai ka yi tahiyyatul masjid ba, in ka yi raka'atul fajr ta tsaya maka matsayin tahiyyatul masjid. An gane ko? In ku ka zo masallaci an tada ikamar sallah, to ba maganar ka shagala da tahiyyatul masjid, wannan sallah ta farilla ita za ta yi. Dan haka ita ana an shar'anta ta ne ga duk mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama, to baya halatta ya zauna bace sai yayi tahiyyatul masjid. Kenan in ka shigo masallaci domin yin sallar wallaha, to wannan ba sai ka yi tahiyyatul masjid, illa kasancewar anan abin da muke so mu sani, sallar wallaha tana daga cikin salloli na nafila wanda ake buƙatar mutum ya koye su yayi su a gida. Domin akwai hadisi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya ga wasu daga cikin magabata suna yin sallar wallaha a cikin masallaci, Ibn Umar sai yake daukan tsakuwa da dutse yana jifansu yana cewa sun zo da bid'a. Don haka bayyada cewa mutum ya kawo irin waɗannan salloli masallaci, Allahumma sai dai in ya kama dole, ma'ana ka riga ka fita baka yi ba a gida, kuma babu wani wuri keɓantacce inda za ka ɓoye ka yi sai dai wannan masallaci, to ba laifi kana iya shiga ka yi. Amma maida ta al'ada mutum ya kai ta masallaci, wannan saɓanin sunna ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul janayiz. mun tsaya karshen babi na 71, wannan babi na 70, har ma mun shiga babi na 71, baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato na azabul qabri, wanda bayani ya gabata. Azabul qabri abu ce wadda Allah ya tabbatar mana da ita da nassi na Al-Qur'ani kuma da sunna ta manzansa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, wanda dalilai daga cikin Al-Qur'ani wanda bayani ya gabata a kansu. Ibn Rajab Al-Hanbali Allah ya ji kansa yayi kokarin zakulo dalilai daga cikin Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da azaba ta kabari, sai da yazo da aya kusan guda hudu waɗanda suke tabbatar da haka. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa bayan wannan hudu shi yayi kokarin zakulo aya biyu daga cikin ayoyin Al-Qur'ani, ya hada da hudun nan suka zamanto 6. Sannan bayan shi malamai suka ringa kokarin binciko ayoyi na Al-Qur'ani masu tabbatar da azaba ta kabari, sai da muka samu aya kamar 10, wanda duka bayani ya gabata akan ayoyi, wanda aya mafi bayyana a fili daga cikin ayoyin da suke tabbatar da azaba ta kabari shine muka yi bayanin cewa babu sama da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. wanda Ubangiji Ta'ala ke cewa wa haka bi ali fir'auna su'ul azab, munar azaba Ubangiji Ta'ala yace ta saukan ma fir'auna da mabiyansa lokacin da suka bi bayan annabi Musa alaihi salam da mabiyan annabi Musa domin su ci musu su dawo da su kasan Masar su ci gaba da azabtar da su. Wanda Ubangiji Ta'ala da aka zo bakin teku, kamar yadda Hausawa suke cewa gaba kura bayan sayaki, gaba ga teku baya kuma ga Fir'auna da jama'arsa sun dirka ko annabi Musa da shi da mabiyansa. Jama'ar annabi Musa suka ce ma annabi Musa inna da mudrakuna, lalle mu fa za a cin mana, in aka cin mana fa mun gama yawo. Annabi Musa yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, yace wallahi ba yanda za a yi a cin mu, yace lalle Ubangiji na yana tare da ni da kulassa, yace sayahdi da sannu Ubangiji na zai nuna mun ina ne mafita. Ubangiji Ta'ala kai tsaye ya turo sako ga annabi Musa, aka ce masa ya doki wannan teku da sandar shi. Bugon teku ke da wuya gaba daya, teku sai ta bushe, an gane ku ta bushe, sannan kuma sai ta dare ta hanyoyi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce famfalaka fa kana kullu firqin ka taudil azim. Annabi Musa alaihi salam da mabiyansa suka wuce, bayan sun wuce Fir'auna da jama'arsa sun shigo da suka zo daidai tsakiyar teku, Ubangiji Ta'ala ya girmiyar da su gaba daya. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, bayan wannan azaba ta girmiyar da su a cikin teku da Allah ya halaka su, sai ya ce annaru yuraduna alaiha, Ubangiji Ta'ala ya ce wuta ita ce ake bujuro da su a kanta, ana babbaka su, ana juya su, ana gasa su irin yanda ake gasa balangu. Guduwan wa ashiya, Ubangiji Ta'ala ya ce safiya da marici, sai ya ce wa yawma taqumu sa'a, a ranar da kiyama ke tabbata Ubangiji Ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa masu kula da wuta, Ubangiji Ta'ala ya ce da su adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, Fir'auna da mabiyansa Ubangiji Ta'ala zai ce ku shigar da su mafi tsananin azaba. Ash-shahid anan da yace annabu yuraduna alaiha guduwan wa ashiya, Ubangiji Ta'ala yace ana bujuro da su akan wuta safiya da marici. Kaga wannan kafin alkiyama ce ta tabbata, wannan azaba ce ta kabari Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dandana musu. Haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila 'adhabin 'azim. To dan haka wannan ayoyi ne wadanda suke tabbatar da azaba ta kabari. A sunna ko hadisi sun wuce a lissafa ɗaya daga cikin su hadisin da ke cikin sahihu Muslim, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba dan kada a je ku kasa binne ɗan uwanku laula anta dafun, manzon Allah yace ba dan kada a je junan ku ya kasa binne juna, in ɗan uwanka ya mutu ka kasa kai shi ka binne, manzon Allah yace la da'utullah subhanahu an yuriyakum azabal qabr aw kama qala, yace wallahi da na roki Allah ya nuna muku azabal qabri ido da ido. To dan haka shi yasa aka shar'anta mana a ƙarshen dukkan wata sallah ta farilla a tahi zama na ƙarshe kenan bayan tahiya, bayan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a addu'o inda aka shar'anta mana shine neman tsari da kariya ta Ubangiji dangane da azabar kabari, wanda kuma Allah ya nuna ma manzansa sallallahu alaihi wasallama azabar kabari ido da ido kafin ya bar duniya, wanda shi ma bayani ya gabata kabura guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da su, yake cewa waɗanda suke cikin kabarin nan manzo Allah yace ana azabtar da su, sai yace wa ma yu'azzabani fi kabir, sai yace bala innahu la kabir. Manzo Allah sai ya bayyana ma sahabbai yace daya abin da ya jinyo masa azabar kabari baya wato nisan ta jikin sa game da bawli, ma'ana idan yana bawli yana barin bawli yana taba jikin sa, an gane ku innahu la yastanzihu min al-bawl, ma'ana baya nisan ta kai shi game da bawul, Na biyun sai manzon Allah yace ya kasance yana kai kawo tsakankanin jama'a da buzurtso ma annamimi ne hada fitina da kitala tsakanin jama'a. Wannan shine sababin abin da ya janyo masa azabul kabari. Wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da azaba ta kabari. Don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a dole sai mun yi imani da azabul kabari. Domin azaba imani da azabul kabari yana karkashin yin imani da yinin alkiyama. Tare da cewa akwai dawa'ifin da suka yi inkarin azaba ta kabari, daga cikin su akwai mu'tazila da wasu waɗanda suke can daban. To shine muka karanta hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa idan an binne wato mamaci, wanda a watar ko kuma idan an binne ɗayan ku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa waɗanda suka kawo shi suka binne, idan ya juya baya, idan sun juya baya, to yana jin balawar takalmansu. A wannan lokaci manzon Allah ya ce wasu mala'iku biyu za su zo masa, wanda bayani ya gabata suna da wata sifa wadda take mai firgitarwa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sifar, ya ce aswadani, masu bakar fuska, sai ya ce azraqani, wato masu bulin idanu, bakar fuska da bulan ido. Waliyazi billahi, lafazin azraqan an ciro shi ne daga azurq. Idan aka ce zurq jam'i ne kenan na azraq, idan aka ce azraq shine kalan bula kenan. To haka idanunsu ga bakar fuska, wato ga dagulan ido. Ɗayansu manzon Allah ya ce ana kiran shi munkar. Lafazin munkar ismul maf'ul ne, wanda daga cikin fadarsu an kara ma'ana mutumin da shi bai san kowa ba. Wal akhar ɗayan kuma manzon Allah ya ce sunan shi annakir. Annakir fa'ili ne bi ma'ana maf'ul, na fadarsu kenan nakira, mutumin da shi kuma ba wanda ya san shi kenan. A takaice su waɗannan mala'ikun guda biyu, ɗaya sunan shi munkar, ɗayan shi kuma nakir, dukkansu ma'anarsu su ba su san kowa ba, kowa bai san su ba. An gane ku? Kenan maganar a tausaya ma, a dan daga maka ma ba ta mata so ba, saboda babu wata sanayya tsakaninka da su. Su ba su san ka ba, kai baka san su ba. Saboda wanda ya san ka shine zai iya dan raga maka. In kuma bai san ka ba, kai ka san shi, zaka iya bashi sani domin ya dan daga maka. To kai baka san su ba, su ba su san ka ba. Manzon Allah yake cewa za su ma bawa, za su tada bawa su zaunar da shi, su yi masa wasu 'yan tambayoyi. Tambayoyi ne kamar guda uku. An gane ko? Waɗannan tambayoyi ne takaitattu, amma fa tambayoyi ne waɗanda suke masu girma, don ba kowa ya bada wannan amsa sai wanda Allah ya sauƙaƙa masa bada amsar, sai wanda Allah ya masa dace. Babu ko wanda Allah zai masa dacen bada wannan amsa sai mumini mai tauhidi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhira. Wa fil akhira al imamu Qatada ya ce ai wa fil qabr. Tambaya ta farko za su ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, me ka zamanto kana fada game da wannan mutum? Ba ake nihi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana menene bayaninka game da wannan mutumin? Ka gaya mana menene masaniyarka game da shi. Manzon Allah ya ce fa yaqulu ma kana yaqulu, mumini sai ya faɗi abin da ya kasance yana faɗa a nan duniya. A nan duniya mumini domin kullun yana faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yanda yake faɗa a duniya muhammadur rasulullah. To haka zai faɗi wannan amsa in an masa tambaya, sai ya ce huwa abdullahi wa rasulu, bawa ni na Allah kuma manzansa ne. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, ya ce ina tabbatarwa cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci halittu gaba ɗaya. Wa anna muhammadan, kuma ina tabbatarwa lalle bawansa, lalle annabi Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alayhi abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzon sa ne haka zai tabbatar da wannan amsa fa ya kula ne lahu wannan mala'iku sai su ce da shi kadukunna na'lamu annaka taqulu hadha ai tuntuni dama mun yi sanin haka zaka fada zaka bada amsa amsa mai dacewa to anan sai mu ce mala'iku sun san gaibu sun san abin da yake zai zo nan gaba a yakan yiwu sun sani haka zai bada amsa ta hanyar wahayi Allah ya gaya musu ko kuma Allah ya saka ma bawa alamar da za su gane cewa mumini ne yanda aka masa wannan tambaya haka zai bada amsa dacecciya bayan haka manzo Allah ya ce thumma yufsahu lahu fi qabrihi kenan wannan tambaya ta farko kenan wanda duka bayani ya gabata akan hadisin tambaya ta farko dama shine a tambaye sa man rabbuk wane ne ubangijinka mumini sai ya ce rabbi Allah Allahn da ya halicce ni shine abun bautata wanda bani da wani abun bauta face shi sannan su tambaye shi wa man nabiyyuk wane ne annabinka sai ya bada wannan amsa tambaya ta uku wa ma dinuk menene addininka sai ya ce musulunci shine addini na to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya bada wannan amsa thumma yusahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70 sannan sai a yalwata masa kabarin sa a fadada masa kamu 70 a cikin 70 ma'ana tsawon kabarin zai zamanto kamu 70 meter 35 fadin sa hannu zai zamanto kamu 70 an gane ko karka lissafa 70 su 70 a'a ana nihi 70 dhira'an fi 70 an gane ko irin yanda ake awon kenan fili za a auna a ce tsawon shi misali kamar a ce metir 200 ko kuma metir nawa sannan kuma fadin shi kuma haka kenan zai zamanto tsawon kabarin kamu 70 fadin sa kamu 70 kenan metir 35.5 wanda bayani ya gabata ya tabbata a cikin hadisin Al-Bara ibn Azib iya fadin kabarin da tsawon shi shine iya ganin sa inda ganin zai iya hango maradi misali to wannan shine wato iya fadin kabarin sa kuma shine iya fadin iya tsawon sa shine manzo Allah ya ce kuma yunawwaru lahu sannan sai a haskaka masa kabarin sa sannan sai a ce masa nan kwanta kai bacci ka huta fa ya kulu sai ya ce arji'u ila ahli yace ya ubangiji na ina neman izini wato na koma zuwa ga iyali na fa ukbirhum domin na ba su labari game da halin da nake ciki ma'ana hali na ya kasance hali ne kikkiawa saboda shi mumini duk lokacin da ya samu abin da zai faranta masa rai to kokari yake ya ba masoyin shi labarin halin da yake ciki to haka zai nemi izinin a wajen mala'ikun yace da su ina fatan ina neman izini na koma zuwa ga iyali na na ba su labari game da halin da na kasance a cikin sa hali ne kikkiawa fa ya kula ni sai su ce da shi an gane ko wannan ya nuna mana tun a can cikin suratul waqi'a da ubangiji ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabu kitabun fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya shine yace fa ukbiruhum wato na ba su labari dangane da halin da nake ciki a lokacin nan mala'ikun sai su ce masa nam ka naumatil arusi alladhi la yuqihu illa ahabbu ahlihi ilayhi sai su ce masa kwanta kai bacci irin na sabon ango wanda ba wanda ke falkar da shi ita da shi daga baccin sa face mafi soyuwar iyalin sa a wajen shi hatta ya ba'athahu Allahu min madjihi zalish manzo Allah yace haka zai koma yayi bacci har akai lokacin da Allah zai tada shi wato daga makwancin sa duka bayani ya gabata akan wannan gaba kenan zamu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم وان كان منافقا وتمزا الله صلى الله عليه وسلم سيچ وان كان منافقا idan ku shi mamacin ya kasance munafiki ne an gane ko annifaqul akbar ko kuma mu ce annifaqul itikadi domin shi munafirci kala biyu ne akwai babban munafirci akwai karami babban munafirci shine munafirci wanda yake na zuciya wanda ya furta kalima ta la ilaha illallah da halishansa amma bi yadda da gaskiyar wannan kalima a zuciyarsa bai kudirce ma'anar ta ba an gane ku kamar yanda Allah ya faɗa mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin daga cikin mutane akwai wanda ke faɗa yace mun yi imani da Allah da ranar kiyama ubangiji ta'ala yace wa ma hum bimumin alhali ko ba mu'mine bane ba suna yin haka ne kawai yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yashurun kamar yanda Allah ya ci gaba da siffanta su a cikin suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ubangiji ta'ala na shaidawa na tabbatarwa lalle munafikai makaryata ne game da fadar su da suke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan haka Allah yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun to dan haka wannan ana nihi babban munafirci kenan shine mutun ya fadi kalima ta la ilaha illallah ya bayyana musulunci amma ya boye kafirci a zuciya shi karamin munafirci shine aikata wasu ayyuka waɗanda ɗabi'u ne da halaye na munafikai kamar yin ƙarya a cikin zance saba alƙawari cin amana da sauransu to anan ana nihi kenan babban munafirci yace wa in kana munafiqan idan ya kasance munafiki ne waɗannan mala'iku suka zo suka zaunar da shi domin yi masa wannan tambayoyi idan suka masa tambaya cewa me zaka faɗa dangane da wannan mutumin da aka turo a cikin ku iya amsar da zai bada shine ya kada manzon Allah yace sai yace samitun nasa yaquluna naji mutane suna fadar wata fada ay yaquluna qaula suna fadar wata fada fa qultu misla sai na fadi wannan fada ni ban san ba da mami ma take ni kawai dai naji mutane suna fadar cewa Muhammadur Rasulullah amma ni ban san da cewa manzo ne na Allah a hakika shin da gaske ne ko kuma ba da gaske bane a ni dai naji mutane suna fada kawai shi ni ma na ci gaba da fada wal iyazu billah fa yaqulani wadannan mala'iku shine sai ya ce fa qultu mithlahu sai na fadi kwatancin wannan fada da naji mutane suna fada yace la adari ban yi sani ba shin annabi ne da gaske ko kuma ba annabi bane ba fa yaqulani sai su fada masa su ce kad kunna na'lamu annaka taqulu zalik tabbas mun yi sanin dama haka zaka fada wannan kenan sai ka dora shi akan bayanin da ya gabata imma Allah ya sanar da su cewa wannan bawa ba zai bada amsa mai dacewa ko kuma Allah ya saka masa alamar da take tabbatar da cewa mutumin banza ne ba zai bada amsa ba kamar yadda ya dace a bada maza Allah ya ce fa yuqalu lil ardi a lokacin nan sai a fada ga kasa a ce iltadimi alaihi hadiye shi ma'ana ki matse shi fataltaimu alaihi wato kasa sai ta hade shi ta matse shi maza Allah ya ce fatakhtalifu fiha aqlaqu wato kasusuwan hakarkarin sa maza Allah ya ce gabata sai sun saba wal iyazu billahi saboda matsewar kasa fala yazalu fiha mu'azzara maza Allah yace ba zai gushe ba a cikin kasar wato yana abun azabtarwa hatta yab'athahu Allah min madjihi zalik har akai lokacin da Allah zai tada shi daga wannan makuncin nasa shine yinin alkiyama ma'ana za a ci gaba da azabtar da shi har zuwa yinin alkiyama to shine kamar yanda muka yi bayani cewa kamar yanda malam yayi ishara a baban yake cewa wa fil babi an ali wa zaid ibn sabit wa ibn abbas wa albara ibn azib wa abi ayyub wa anas wa jabir wa aisha wa abi sa'id kulluhum rawu ani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi azabil qabr mana yake cewa gaba ɗayan sahabban nan sun rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tabbatar da azaba ta kabari wanda mun yi bayanin cewa duk a cikin hadisan da suka zo akan wannan bayani babu hadisi wanda hadisin da wato yayi bayani mai tsawo sama da hadisin Al-Bara ibn Azib domin shi hadisin Al-Bara ibn Azib tun farkon al'amari ma'ana lokacin da mala'ikun mutuwa suka sauka ga mumini to tun daga wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani har akai tambayoyin da za a yi masa a cikin kabari haka nan idan ya kasance kafiri ne ko munafiki a cikin shi hadisin Al-Bara ibn Azib shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa ya'tihi malakani shadidan intihar fayantahirani wato mala'iku biyu za su zo masa masu tsananin tsawa su tsawatar da shi wa yujlisani manzon Allah yace za su zaunar da shi fa yaqula ni lahu sai su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka kaga a wacce riwaya ta Abu Huraira babu wannan tambaya ta farko a ciki idan suka ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka sai ya ce ha ha la adabi sai ya yi shashika ya yi dishi sai ya ce bai sani ba fa yaqula ni lahu sai su yi masa tambaya ta biyu madinuk menene addininka fa yaqulu ha ha la adabi sai irin wannan nishi sai ya ce ban san da wane ne ubangiji na fa yaqula ni lahu sai su yi masa tambaya ta uku fama taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me zaka faɗa game da wannan mutumin da aka turo shi a cikin ku manzon Allah yace fala ya hata dilisi ba zai iya faɗar sunansa ba ya zibillahi koda da shi ya rayu to ba zai iya faɗar wannan suna ba dan haka bayani ya gabata ita wannan ba da amsar ba wani wayo bane ba wata dabara bace ba wani lakantar larabci bane ba imani da Allah da manzansa shike ba mutum damar ba da wannan amsa dan haka aka sunnanta mana a duk lokacin da aka yi kiran sallah mu yi kokarin ambaton wannan amsa da zamu bada ta a cikin kabarin mu da izinin Allah subhanahu wataala shine raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya dan haka wannan dan a tunatar da mu kuma wannan addu'a za ta zame mana agaji akan samun damar bada wannan amsa abu wannan a cikin kabari duk lokacin da aka ma bawa tambaya to shine anan manzon Allah yace fala ya hata dilisi ba zai shiri ba zai iya fadar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koda ya rayu da shi inda bai yi imani da shi ba fa yuqalu sai a ce masa Muhammad sai a ce ai sunansa Muhammad fa yaqulu sai ya ce ha ha la adri sai yi irin wannan nishi ya ce ban yi sani ba sami'tun nasa yaquluna zalika ya ce naji mutane dai suna fadar haka ya ce ni ma sai na ci gaba da fada waɗannan mala'iku sai su ce masa la daraita wala talaita wala talauta la daraita wala talauta kada Allah ya sa ka sani kuma kada Allah ya sa ka fada kaga anan a tunatar da shi amma ba zai iya fada ba sai ya ce naji dai mutane suna fada ni ma na ci gaba da fada manzon Allah ya ce fa yunadi munadi minas sama a lokacin nan wani mai kira na ubangiji subhanahu wataala daga sama sai ya kira sai ya ce an kazaba ubangiji ta'ala sai ya ce tabbas bawa na yayi ƙarya an gane ku yayi ƙarya domin wannan manzo an turo shi a cikin su kuma ya kiraye shi zuwa wato yin imani da ni kenan yayi girman kai ne ya juya masa baya amma maganar bai san da shi ba wannan bata ma taso ba an faɗa masa ya gaya masa menene matsayinsa amma yayi taurin kai ya kibe ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikun sa fa afrishu lahu minan nar ku yi masa shimfiɗa ta wuta waftahu lahu baban ila nar manzon Allah sai ya ce ubangiji ta'ala sai ya ce ku buɗa masa kofa daga cikin kofofin wuta faya'tihi min harriha wa samumiha zafinta wato da iskar ta ta guba ta yi ta zo masa har izuwa alkiyama wal iyazu billahi ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه.
Manzon Allah ya ce za a kuntata kabarinsa kamar yadda ya gabata a wacce riwaya, sai a ce da ƙasa ta haɗiye shi ta matse shi, take yanke ƙasa za ta miƙa wuya ga Ubangijinta ta haɗiye wannan bawa sai ta matse shi. Manzon Allah ya ce sai ƙasusuwan haƙarƙari sun saba.
A lokacin nan Manzon Allah ya ce waya a tihi rajulun kabihul wajhi, ko kuma wayu masalu lahu rajulun kabilul wajhi kabihul wajhi.
Manzon Allah ya ce za a suranta masa, a kamanta masa wani mutum wanda yake mai mummunar fuska, kabihu siyabi. Manzon Allah ya ce mai mummunan tufafi, muntinur rihi, wanda yake mai duyi mai wari.
Fa yaqulu, sai ya ce masa abshir billazi yasuuka, ina maka gatse game da abin da zai bakanta maka rai. Haza yawmuka allazi kunta tu'ad,
wannan yininka ne wanda ka zamanto ana maka alkawari tun a duniya cewa in ka bijire ma Ubangijinka da manzansa, to ga yanda makomarka za ta kasance, ita ce azabar Allah. To wannan shine yinin da ake maka alkawari tun a duniya.
Fa yaqulu, shi bawan sai ya faɗa, sai ya ce wa anta fa basharaka Allahu bi shar,
kai wannan mummunan mutum, kai ma Allah ya yi maka gatse da sharri da mugunta.
Man ant, sai ya ce masa kai kowa ne ni. فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يَجِيءُ بِالشَّرِّ,
wannan fuskar taka irin fuska ce wadda take zawwa da sharri da mugunta.
Fa yaqulu, shi wannan bawa mai mummunan fuska sai ya ce masa ana amalukal khabith,
ni ne aikinka wanda yake mummuna da ka aikata a duniya.
Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an da'atillahi sari'an ila ma'asiyatillah,
sai ya masa rantsuwa da Allah ya ce wallahi ban san da kai ba face, kai mutum ne mai jinkiri game da da'a ga Ubangijinka, kuma mutum ne mai gaggawa zuwa ayyuka waɗanda suke na sabo.
Sai ya ce masa fajazaka Allahu sharra,
Allah ya sakauta maka da sharri da mugunta.
Thumma yuqayyadu lahu a'ama asammu abkam,
manzon Allah ya ce sannan sai a saka masa, a saku masa wani mutum wanda yake makahu kurma kuma bebe. Wal iyazu billahi, sifofin nan guda uku ya hada su. Farko dai makahu ne, baya gani. Sifa ta biyu kurma ne, in an masa magana baya ji. Sifa ta uku bebe ne, shi in yayi magana kuma ba a san bane yake fada.
Fi yadihi mizraba, manzon Allah yace a hannun shi akwai wata guduma ta bakin karfe. Wannan guduma manzon Allah ya ce la uduri ba biha jabalun kana turaba,
da za a bigi wani dutse daga cikin duwatsu na duniya gaba daya, take yanke dutsen zai nike ya zama gari.
Wal iyazu billahi, bugu daya da wannan guduma, inda za a duki dutse daga cikin duwatsu na duniya, to take yanke zai ruguje ya zama gari. Fa yadribuhu darbatan,
manzon Allah ya ce zai bige shi bugu hatta yasira biha turaban, sai ya zama kasa. Wal iyazu billahi,
thumma yu'iduhu Allahu kama kana, sannan Allah sai ya maida halittar shi kamar yadda ya kasance.
Fa yadribuhu darbatan ukhra, sannan sai ya kai masa duka na daban.
Fa yasihu sayhatan, shi wannan bawa sai ya yi kururuwa.
Yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalay,
manzon Allah ya ce duk wani abin da Allah ya halitta yana jin wannan kuwa, sai dai mutum da aljasu ne kadai ba sa ji, domin ba su da ikon da za su ji. In sun ji wannan kururuwa ba za su rayu ba.
Manzon Allah ya ce thumma yuftahu lahu babu minan nar, sannan sai a buɗa masa wata kofa daga cikin kofofin wuta.
Wayu mahadu min kurshin nar,
manzon Allah ya ce sai a shimfiɗa masa shimfiɗu na wuta.
Fa yaqulu, sai ya ringa faɗa rabbi la tuqini sa'a,
ya Ubangiji na kada ka tada alkiyama, ya Ubangiji na kada ka tada alkiyama, domin ya san wannan kunnuwan ne jakan suna baya, ya san abin da zai zo a gaba ya fi wahala. Hausawa muke cewa alhamis mai kyau tun daga larabarta ake ganewa. Ya gabata mumini idan an masa wannan albishirkin, an buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna, yana shakar ni'ima. Iya abin da yake addu'a cewa yake, ya Ubangiji na tada alkiyama domin na koma zuwa ga iyalina wanda ka tanada, saboda ya ga halin da yake ciki, hali na ni'ima, ya tabbata ni'imar da za ta biyo baya ta lullunka wannan. dan haka shi mumini addu'a yake Allah ya tada alkiyama, amma shi munafiki ko kafiri wanda ya dandani wannan azaba a furfu, to shi addu'a yake kada Allah ya tada alkiyama, domin ya san in an tada alkiyama to azabar za ta biyo baya ta dindin ka wannan azaba da yake ciki. To wannan a takaice kenan a cikin hadisin da al-Bara ibn Azib, wanda hadisin yana cikin sunani Abi Dawud, shine kenan malam yayi ishara zuwa gare shi. A takaice wannan hadisi yana tabbatar mana da azaba ta kabari, kuma azaba ta kabari tana shafar dukkan wanda ya cancance ta, wanda Allah ya karbi rayuwarsa, sawa'an an yi rami a cikin ƙasa an binne shi ko kone gawar shi aka yi aka shekarar tokar ko naman daji ya cinye shi ko ma yaya dai aka yi da gawar shi, to wannan azaba da Allah ya tanada masa sai ya dandane ta ta kowane hali. Shine sai malam yake cewa qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu hadithun hasanun gharibun, malam yake cewa hadithin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne kuma gari garaba wadda take nisbiya, a takaice hadisi ne ya inganta. Qala haddathana Hannad huwa ibn Sari Abu Sari qala haddathana Abda huwa ibn Sulaiman an Ubaydillah huwa ibn Umar al-Umari an-Nafi huwa maula ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت أورد عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza matal mayyitu, wato idan mamaci Allah ya masa rasuwa kenan anan sai ka kaddara aka kai shi aka binne shi, bayan an binne shi an masa wannan tambayoyi manzon Allah yace urida alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi, za a bujuro masa da mazauninsa safiya da marici, an gane ko iya zaman da zai yi a cikin kabari, to safiya da marici za a ringa bujuro masa da mazauninsa wanda Allah ya tanada masa a ranar kiyama. Fa in kana min ahlil janna, idan shi bawon ya kasance daga cikin yan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su, fa min ahlil janna, manzon Allah yace mazauninsa na aljanna shine za a ringa bujuro masa yana gari domin ya ci gaba da farin ciki da murna. Wa in kana min ahlin nari, idan ku bawon ya kasance daga ɗan wuta ne Allah ya kare mu, fa min ahlin nari, manzon Allah yace za a ci gaba da bujuro masa mazauninsa na wuta safiya da marici domin a yi tabakanta masa rai ya yi ta dandanar azaba kafin alkiyama ta tabbata. Thumma yuqalu, sannan sai a ce masa hadha maq'aduka, wannan shine mazauninka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyama, har akai lokacin da Allah zai tada ka a ranar kiyama. Kaga ya gabata in mumini ne bayan an fada da kabarinsa iya ganinsa manzon Allah yace za a buda masa kofa daga cikin kofofin aljanna ya ringa shakar kanshinta da ni'imar ta har zuwa kiyama, to wannan shine za a ringa bujiro masa mazaunin nasa safiya da bareci. In kwadan wuta ne wani iyazu billahi, shi ma za a ringa bujiro masa mazaunin sa na wuta safiya da bareci har zuwa lokacin da Allah zai tada alkiyama. Wannan hadisi kenan malam yayi ishara tunda ne yake cewa a baban akwai hadisi daga an gane ku kenan, wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar, malam bai ishara zuwa gare shi ba amma ya zo da shi kenan da sanadinsa, shi ma hadisin abinda yake kara tabbatarwa shine azaba ta kabari. Malam sai yake cewa hadisin, wato wannan hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce.
dan haka wannan hadisi abin da yake tabbatarwa kenan wannan in mu'mini ne ga albishirkin da ake bashi a nuna masa kenan mazaunin sa kuma ya ci gaba da shakar wannan ni'ima kenan har zuwa alkiyama in kuma kafiri ne shi ma ga yanda halin sa zai kasance kenan wannan duka yana nuna mana ni'ima ta kabari da azaba ta kabari wanda Allah ya tanada ma bayin sa kenan da zaran an binne mutum zai gane ina ce makomarsa kafin Allah ya tada alkiyama babu ma ja'a fi ajri man azza musaba قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقا عن ابراهيم وابن يزيد النخعي عن الاسود وابن قيس النخعي عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عزى مصابا فله مثل أجره قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقا بهذا الإسناد مثل موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ladan duk mutumin da yama mutumin da musiba ta same shi ta'aziyya lafazin azza an ciro shi ne daga al'aza idan aka ce al'aza'u shine bi ma'ana as-sabr ma'ana daukan abu dan haka in aka ce at-ta'aziyya bi ma'ana at-tasbih wato shine bada hakuri kai amfani da wasu kalmomi domin ka cusa ma mutumin da musiba ta same shi daukan hakuri da yarda da hukuncin Ubangiji subhanahu wata'ala da alƙadarinsa shine murul qais yake cewa fa azzaitu nafsi hina banu bi jasratin zamulil kabuniyanil yahudi khaifaki fa azzaitu nafsi ay fa sabartu nafsi na ba zuciya ta hakuri shine anan kenan yace babu ma ja'a fi ajri man azza musaban wato baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na ladan mutumin da yema mutumin da musiba ta same shi ta'aziyya shine anan malam ya shigo da hadisin wato Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man azza musaban duk wanda yema wato mutumin da musiba ta same shi ta'aziyya nan musiba bata kebanta ba da musiba ta mutuwa idan aka ce musiba duk abinda zai bakanta ma mu'mini rai to sunan shi musiba kenan duk wani abu na rashin dadi idan ya samu mu'mini kaje ka bashi hakuri kai amfani da kalmomin da zasu kwantar masa da hankali ya yadda da hukuncin Ubangiji subhanahu wataala to anan ka masa ta'aziyya ladan da ake samu na ta'aziyya zaka same shi ta'aziyyar nan in ma ya kasance takawa kai takam ka iske shi ka bashi hakuri akan abin da ya same shi ko kuma ka rubuta takarda ka aika masa ko ta hanyar waya ka kiraye shi kai amfani da waɗanda kalmomin da za su kwantar masa da hankali to ladan da ake samu za ka same shi to shine anan shine yace man azza musaban wato duk wanda yema mutumin da musiba ta same shi ta'aziyya manzon Allah yace falahu mislu ajri wato yana da kwatankwacin ladan sa ma'ana shi wanda musibar ta same shi ya dau hakuri to irin ladan da Allah ya tanada masa haka wanda ya masa ta'aziyya shi ma zai samu wannan lada to illa kasancewar shi wannan hadisi kamar yanda malam ya faɗa yake cewa haza hadisun garib wannan hadisi ne garib abin da yake nihi da garib hadisi ne da'ifi ma'ana bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace la na'rifuhu marfu'an yace ba mu san da cewa hadisi ne wanda an daukaka danganan shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi ya faɗa
illa min hadisi Ali ibn Asim, sai ta hanyar kawai Ali ibn Asim. Sai yace wa rawaba abuhum, wasu daga cikin marwayta sun rawaito hadisin an Muhammad ibn Suka bi hadal isnad, daga Muhammad ibn Suka da wannan dangane kwatankwacin sa, amma hadisi ne mauquf wanda ya taka burki akan Abdullahi dan Mas'ud cewa fada ce tashi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walam yarfa'u, yace bai daukaka dangane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu, malan yace ana fada cewa aktharu maqtuli bihi Ali ibn Asim bi hadha hadith, mafi yawan abinda aka jarrabi Ali ibn Asim wannan marwayicin a sanadin wannan hadisi ne malaman hadisi suka masa cha, wato suka fallasa shi, naqamu alaihi, suka kyamace shi, an gane ku akan wannan hadisi, saboda kasancewar wannan hadisi yana ɗaya daga cikin mafi yawan mafi girman abinda malaman hadisi suka yi inkari akan shi, wannan riwayar ta wannan hadisi, saboda kwata-kwata hadisin nashi ba shi da asali, an gane ku, ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kenan malaman hadisi suka aibanta shi, suka fallasa shi a sanadiyar wato rawaito wannan hadisi da yi. To amma tare da cewa akwai hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna fadla ta ta'ziya, shine hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man azza akhahul mu'mina fi musibatin kasabu Allahu kullatan khadra yuhbaru biha yawm al-qiyamah, ila ya rasul Allah ma yuhbar, qala ay yuhbar. Maza Allah yake cewa duk wanda ya ma dan uwansa mumini ta'ziya game da wata musiba da ta same shi, kenan anan da yace fi musibatin, koma wace musiba ce kenan, ba sai musiba ta mutuwa ba, kenan musiba ta mutuwa kuma ita ce zaka sanya ta farko, domin babu wata musiba sama da musiba ta mutuwa. Shine manzon Allah yake sakamakon wanda yayi ta'ziyar kasabu Allahu kullatan khadra, ubangiji ta'ala zai tufatar da shi da tsanwayen tufafi, an gane ku, a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai tufatar da shi da kalan tufafi waɗanda suke tsanwa, domin kalan tsanwan tufafi kala ne na tufafin ƴan aljanna, kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabra, sai yace yuhbaru biha yawm al-qiyamah, za a faranta masa rai wato game da wannan tufafi da za a tufatar da shi a ranar kiyama. Sai aka faɗa ga manzon Allah ma yuhbar, menene ma'anar yuhbar, manzon Allah yace ay yuhbar shine za a faranta masa rai, ya ringa murna, ya ringa farin ciki, an gane ku, kamar yadda can ubangiji ta'ala yace udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru. To wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk mutumin da ya ma kenan dan uwansa mumini ta'ziya, kenan ga sakamakon da Allah zai masa a ranar kiyama, shine Allah ya tufatar da shi wato da tufafi waɗanda suke tsanwaye. Ita ko wannan ta'ziya ana yin ta ne da kalmomin da kake zaton cewa in kai amfani da su, to wannan wanda aka masa ta'ziya zai dau wato hakuri akan musibar da ta same shi, wanda galibin mu a yau mun shahilci ta'ziya. Abinda ake nihi da ta'ziya, kayi kokari kayi amfani da kalmomin da zasu dada dama, wannan zasu sa shi wannan wanda musiba ta same shi ya dau hakuri, wanda iya abinda yafi dacewa in har mutun ya kiyaye wannan kalima, to ita ce ya dace kai ma mutun ta'ziya, irin kalmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana, wato duk wanda musiba ta same shi ta'ziya, kamar yanda akwai hadisi sahihi wato diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da danta ba shi da lafiya, ko kuma diyarta, an gane ku, kenan ita ce Umayma diyar Zainab, lokacin da ita Umayma ba ta da lafiya, diyar Zainab diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin hali na fitar rai, sai ta aika ma mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma zai zo, da ta aika masa sako manzon Allah sai ya turo cewa aje a gaishe da ita, a gaya mata cewa inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falatasbir waltahtasib. Manzon Allah yace ma dan aikin yaje ya fada mata cewa inna lillahi ma akaza, abinda Allah ya karba daman nashi ne, wa lahu ma a'ata, abinda ya ba bawa kuma shi ma nashi ne, bai fita ba daga mallakar shi. An gane ku? Kenan idan Allah ya karba nashi ne ya karba, kuma in ya dauka ya baka kar kai tsammanin cewa naka ne gaba ɗaya, nashi ne duk lokacin da ya ga dama kuma zai karbi kayan shi. Sai ya ce wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, komai a wajen Allah yana da lokaci wanda yake kayyadadde, wanda baya wuce lokaci. Manzon Allah ya ce ce da ita faltasbir, ta dau hakuri, wanta hakasin kuma ta nemi ladan musiba da ta same ta a wajen ubangijinta. A lokacin nan sai ta sake dawo da dan aikin, tana ma mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magiyar cewa dole ya zo. Manzon Allah ya tashi ya dau wasu daga cikin sahabbai, akwai Sa'ad ibn wannan Ubada, akwai Mu'az ibn Jabal, akwai Ubay ibn Ka'ab da Anas dan Malik, da wasu jama'a daga cikin sahabbai suka raka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da aka je, manzon Allah ya sanya aka dauko yaron jinjira aka dora aka miko masa, manzon Allah sai ya dora ta akan cinyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara zubar da hawaye, lokacin da ita yarinya tana cikin fitar rai. Sa'ad ibn Ubada sai ya ga sabanin abin da ya sani jimri na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce ya rasulullahi menene wannan? Sai manzon Allah ya ce masa inna ma hadhihi rahma, wannan hawaye da nake zubarwa tausayi ne, ya ba'u fafi ya ja'aluhu Allahu fi kalbi man sha'a min ibadi, ko kuma ya ba'u Allahu fi qulubi man sha'a min ibadi, wato rahama ce wadda Ubangiji ta'ala yake saka ta a cikin zukatan wanda ya so ya ga dama daga cikin bayinsa. Manzon Allah sai ya ce wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi rahama, kusan da cewa kadai masu tausayi daga cikin bayi su ne Allah yake jin kansu. Dan haka bayani ya gabata, kuka in na zub da hawaye ne wannan halaf ne, amma kuka na dauka kamriya wannan haramun ne shine baya dacewa. A takaice anan abinda muke so mu sani ga kalmomin da manzon Allah ya amfani da su, inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. In ma ka fada da larabci, in shi wanda zaka mai ta'ziyar yana jin larabci, in baya jin larabci, sai kai amfani da yaran da yake ji kenan, wanda kuma zai fahimci wannan kalima, a dau hakuri, abinda Allah ya amsa da abinda Allah ya bada duka nashi ne, gaba ɗayan mu na Allah ne, kuma dole zamu koma zuwa ga Ubangiji, komai a wajen Allah yana da lokaci. Kenan in ma mutun yayi amfani da wannan kalimomi, ko yayi amfani da wasu kalimomi waɗanda basu cika da shari'a ba, an gane ko? Wana ashe an tar da lokaci, Allah ya masa gafara, Allah ya masa rahama, Allah ya bada hakuri, Allah ya bada ladan musiba. To haka ake bukatar kai amfani da kalmomin da zasu kwantar masa da hankali, su dan yaye masa wannan musiba da ta same shi. To duk wanda yayi kokarin haka, shine Allah ya tanada masa irin wannan sakamako a ranar kiyama, za a tufatar da shi da tufafi waɗanda suke tsammaye. Sai ne ita kuma ta'aziyya hallo bata takaita ba zuwa kwana uku, kamar yadda wasu suke kayyade cewa bayan kwana uku ba maganar ta'aziyya. A'a, ita ta'aziyya bata da lokaci. In bayan shekara ma kana iya ma mutum ta'aziyya akan musibar da ta same shi, ka ƙara kwantar masa da hankali domin ya yarda da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa. Illa kasancewar a ɓangaren ta'aziyya, kamar yadda malamai suka faɗa, ya zama wajibi a nisanci abubuwa kamar guda biyu. Abu na farko wato shine taruwa da ake zama a kofar gidan da aka yi mutuwa, an gane ko? A zo a taru a zauna a kwashe wani tsawon lokaci, wai ana ta an zo taron mutuwa ne, wannan kwata-kwata ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, matsayinsa bid'a ne. Shi wanda musiba ta same shi ba laifi yana iya dan zama, wanda bai samu ba zawwa, in wanda bai hadu da shi ba ya zo ya masa ta'aziyya ya tafi ya shiga sha'aninsa. Amma ba kowa ya zo ya zauna a cikin zaman makoki ake, wannan zaman makoki ayi kwana uku har ma kwana bakwai, wasu har durawa suke akan haka. Wannan kwata-kwata baya halatta haramu ne. kamar yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa zaman makoki muna kirgashi yana daga cikin niyaha, wato kayya ku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Sannan abu na biyu wanda ya zama wajibi a nisance shi a wajen ta'aziyya shine abinci da ake fitowa da shi daga cikin wato gidan makoki. Gidan da aka yi mutuwa, zaran an yi mutuwa an je an binne mamaci, zaka ga an tafi an dauko hayar manya-manyan tukwane an kawo an girke su. Wai a lokacin nan ne su abokai da ƴan uwa da abokan arziki, wannan ya kawo buhun shinkafa, wannan ya kawo buhun da masara da sauransu, kafin a gama bikin mutuwa za a cinye wannan abinci. Sai ka samu inda kullun sai an dafe buhun shinkafa a gidan da aka yi mutuwa ko sama da haka. Kuma su kansu ƴan gidan in ma ba a kawo ba, ko bashi ne sun je sun ci, wala iyazu billahi, ko kuma a dau daga cikin dukiyar da mamaci ya bare a cikin ta za a ringa dauka ai ta dafe abinci ana fitowa da shi. Wanda iya abin da yake shi ko sunna, wanda aka musu mutuwa ku makwabta da abokan arziki da ƴan uwa, za ku dafo abinci daga gidanku ku kawo musu. Iya abincin da zai wadace su, in sun ci abin da ya rage ba laifi su fito su ba talakawa waɗanda suke mabukata. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya samu shahada a yakin Mu'ta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sahabbai, ku dafa abinci ku aika ma iyallan Ja'far, domin wani abu ya same su wanda zai shagaltar da su game da girki. Maza Allah ya ce isna quli ali Ja'farin ta'ama, maza Allah ya ce ku dafa abinci ku aika ma iyalin Ja'far, maza Allah ya ce domin wani al'amari ya ruhu musu wanda zai shagaltar da su game da girkin abinci. To dan haka wannan dafa abinci a gidan da aka yi mutuwa a yi ta fitowa da shi, wannan haramu ne. Haramu ne ya saba ma karantarwar maza Allah sallallahu alaihi wasallama, baya halatta. To dan haka kenan shine iya abin da za a yi. Shi wanda aka masa mutuwa in ya zauna, ma'ana saboda waɗanda suke zauwa na nesa su tarar da shi su yi masa ta'aziyya, wanda ya masa ta'aziyya ya tashi ya shiga sha'aninsa, ba tabarmi ba za a kawo a shimfiɗa. Wanda kowa in ya zo ya samu wurin zama, shi kenan a yi ta hira, hirar siyasa da tsegunguma da abubuwa, duka haka ne. Wallahi in ka ɗauki wurin da ake zaman makoki, wuri ne wanda yake kawai na hirar siyasa da duk wasu abubuwa waɗanda suke na banza. Iya tunanin shi wannan mamaci bayan an binne shi kaɗan, kafin a zo a ɗan zauna ne minti biyar minti goma, bayan haka kaɗan saurara ka ji menene zai biyo baya, duk mutuwar da ta je kusan haka ne. To don haka daman ƙa'ida, duk lokacin da mutane suka binne sunna, to babu abin da zai maye gurbin face bid'a. Shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda ake ta'aziyya kenan. Kalimomi ne za a yi, a cikin wannan kalimomi ba laifi ka yi amfani da lafuzza na addu'a na cewa Allah ya gafarta ma wannan mamaci, Allah ya sanya aljanna ce makomarsa, Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya zame masa khalifa a cikin zuri'ar shi, kamar yanda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wato iyalin wato Abu Salama, na cewa Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajar shi, Ubangiji ta'ala ya gafarta masa, kuma Allah ya zame masa khalifa a cikin zuri'arsa. An gane ko? Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ta'aziyya ga Abdullahi dan Ja'far game da mutuwar mahaifinsa Ja'far, manzo Allah ya yi addu'ar cewa Allah ya maye ma wato Ja'far a cikin iyalinsa, Allah ya sanya albarka wato a cikin iyalinsa. Manzo Allah sai da ya maimaita wannan addu'a sau uku. Kenan a cikin kalimomin da ake yin ta'aziyya, ana buƙatar a yi kalimomi na addu'a ga shi mamacin, da kuma kasancewar Allah ya zama masa khalifa a cikin kenan zuri'arsa. Kuma sannan in ya bar marayu kenan, ana buƙatar a shahi kan marayu, kamar yanda hadisi ne sahihi, wato don haka Sheikh Nasir Albani a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz a mas'ala ta 113 yace wa yustahabu mashu ra'sul yatimi wa ikram, an so a shahi kan maraya a girmama shi. Domin hadisin Abdullahi ibn Ja'far yake cewa da ka ganni da ni da Qas'am da Ubaydullahi dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, da Qas'am da Ubaydullahi ya'yani na Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, da shi dan Ja'far kenan Abdullahi yace lokacin muna yara muna wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai wuce da mu manzon Allah sai yasa aka dauko ni wato manzon Allah sai ya dora ni a gaba ya rungume ni sai manzon Allah yace kuma a meko masa kasa wannan kasin aka meko masa manzon Allah sai ya goya shi a baya amma tare da cewa shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato ya fi son dan shi Ubaydullah akan wato Qasim shine a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a dauko shi Qasim kin wanda kenan baban shi bai fi son shi ba sai manzo Allah ya ce a meko mishi sai ya dora shi a baya sai ya dauki kuma dan Ja'far Abdullah sai ya dora a gaba shi kuma wancan kenan sai aka bar shi shi da baban nashi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi kaina yace so uku. A duk shafar da ya manzo Allah sai ya ce Allahumma khluf Ja'far fi waladi. Ya Allah ka zame ma Ja'far wato khalifa game da ƴaƴansa ma'ana Allah ka zame masa khalifa a cikin ƴaƴansa Allah ka kula da ƴaƴansa. Manzo Allah yana shafar kanshi yana masa wannan addu'a sai da ya so uku. To wannan shine dalilin da yake nuna kenan su marayun da aka bari ana buƙatar a shafi kansu kuma a yi musu addu'a cewa Allah ya zamanto shine khalifa a cikin su ma'ana Allah ya kula da al'amuransu a takaice dai shi hadisin da malam yazo da shi a babun bai inganta ba amma wancan hadisi na Anas kenan hadisi ne sahihi wanda yana nuna irin sakamakon da ake samu game da ta'ziya kuma ta'ziya ba take banta ba ga mutuwa kenan duk mutumin da musiba ta same shi to anan a matsayin mu na mu'minai a matsayin mu na ɗan uwansa mu yi kokari mu yi amfani da kalmomin da za su sanya ya dau hakuri ya yarda da hukuncin Ubangiji subhanahu wata'ala in ya dau hakuri ya yarda da hukuncin Ubangiji subhanahu wata'ala to muna da kwatankwacin ladansa kamar yadda ka'ida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana duk wanda ya nuna ma ɗan uwansa alkhairi ya aikata to yana da kwatankwacin ladansa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.